Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, sojojin Isra'ila sun gwabza da mayakan Hamas yau a birnin Gaza inda Palestina farar hula suka yi ta gudu. A halin da ake ciki kuma kasashe 80 da wasu kungiyoyin kasa da kasa da wani taro yau Alhamis a kasar Faransa kan yakin na Isra'ila da Hamas dake dada kazancewa. Sannan sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi Allah wadai da dangantakar soji da ke dada kankama tsakanin Russia da Korea ta Arewa.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mambobin kungiyoyin kwadago a Najeriya sun tsayar da ayyuka a tashar jiragen sama ta NMD a Zikiwe da ke Abuja don nuna rashin jin daɗin su akan yadda aka lakaɗawa shugaban kungiyar kwadago ta NLC Duka a jihar Imo. Bayan haka za ku ji cewa takun sakar da ke faruwa tsakanin kasar Rwanda da ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara zafafa dangane da batun kungiyoyin 'yan tawaye a ƙasashen. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan awun da lafiya. Ga labaran. Sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas yau Alhamis a birnin Gaza yayin da Palestinawa farar hula ke ta gudu daga wuraren da sojojin na Isra'ila suka fara biyo bayan wani mummunan harin da Hamas ta kai a watan jiya. Baya ga fadan da ake yi ta kasa a birni mafi girma na zirin na Gaza, sojojin na Isra'ila sun yi ta kai hare-haren jiragen sama kan wuraren. Wannan fada ya janyo kaurar jama'a da dama ta yadda ofishin kula da harkokin jinkai na Majalisar Dinkin Duniya ke cewa mutane wajen 50,000 ne suka gudu jiya Laraba kawai ma zuwa sashin kudu na zirin na Gaza. A halin da ake ciki kuma kasashe 80 da wasu kungiyoyin kasa da kasa na ganawa yau Alhamis a birnin Paris don tsara yadda za a samar da kayan agaji da yadda za a taimaka ma Palestinawa na Gaza da suka ji raunuka. Ko da yake babu kwarin gwiwar cewa za a iya cimma wani abu kwakwara ba tare da an tsagaita wuta a fadan ba. Faransa ta yi tayin taimaka ma Isra'ila bayan mummunan harin da mayakan Hamas suka kai ranar 7 ga watan Oktoba. To amma yadda Isra'ilar ke ta kai hare-haren ramuwar gayya da bama-bamai ta na tayar da hankula ganin yadda abun ke ta rutsawa da farar hula da dama. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yitar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai haɗari ta fuskar soji tsakanin Korea ta Arewa da Rasha, biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa Korea ta Arewar na samar ma Rasha makamai don amfani da su a yakin da take yi a Ukraine. Wannan al'amari ne mai matukar tayar da hankali ga dukkaninmu da ma sauran kasashen duniya, a cewar Blinken a wani taron manema labarai a Seoul bayan ganawa da ministan harkokin wajen Korea ta Kudu Park Jin.
To madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu leka bangaren rahotanninmu. Mambobin kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC da TUC sun dakatar da ayyuka a filin tashi da sauka jiragen sama na NMD a Zikiwe da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja don nunawa gwamnatin kasar bacin ran su a game da zaluncin da suka ce an yi wa shugaban kungiyar NLC bayan da wasu suka yi masa duka a jihar Imo. Wakiliyar Muryar Amurka Halima Abdulrauf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba nan ne kungiyoyin na NLC da TUC suka gudanar da zanga-zanga da suka bayyana a matsayin wani matakin da suka dauka biyo bayan afkawa shugaban kungiyar NLC Joe Ajero a jihar Imo kamar yadda sakataren tsare-tsaren kungiyar ta NLC Comrade Nasir Kabir ya shaida mana
mun tsaida wato harkokin jiragen sama Lagos da Abuja dama mun riga mun sanar akwai zalunce-zalunce da aka wa ma'aikatan mu kuma ya kai ga ita kanta gwamnatin jihar Imo an gade abin da suka yi to duk jirgin ma da zai tafi Imo da izinin Allah yau babu tashi babu kuma sauka saboda haka mun gaya wa wato gwamnatin tarayya da lalle sai an dau wato mataki akan zaluncin da aka yi shugaban wannan kungiya a karki manta ba wai mu kadai muke ba ai akwai sauran kasashen duniya da kungiyoyi na duniya da suka zo kuma wasu sun aiko taba shugaban kungiyar kwadagon Najeriya kaman taba wato kasa ne baki daya saboda shi kadai ke magana akan talakawan Najeriya da ma'aikata a gaya mun ai da yan majalisa da gwamnoni da kuma ministoci da shauran su waye taba fitowa ya kalubalanci abin da ake ciki din nan amma mutun ya fito yana kalubalanta a ce dan kana matsayin gwamna wai har ka fito ka debo yan iska da wasu yan zauna gari banza da hukumar abin nan yan sanda waɗanda muna ganin ku ne aka ba alhakin ku kare al'umma wai ku je har ku lakada shugaban kungiyar kwadago duka
tun dai wasu yan Najeriya suka yi ta bayyana ra'ayinsu mabambanta akan yanayin da wannan zanga-zangar ya sanya su a birnin tarayya Abuja
sunana Abbas Abdullahi Datti ina nan hanyar airport zamu shiga airport kenan sai ga ɗan kungiyar kwadago ta NLC sun zo motoci da yawa sun zo sun yi blocking tun daga wajen presidential window sun gindaya motocin su sun hana kowa ya wuce kowa da hannun da zaka shiga da hannun da zaka fita duk sun hana kowa ya shiga
sunana Yawo Abdullahi yau dai kan mun tashi cikin wani yanayi saboda lokacin da na dawo daga Mina na zo na suke hanyar mu din da zamu shiga ta wurin aikin mu haka sai naga wurin Arifi shi mutane suna ta komawa baya ni ma dai da kyar na samu na shiga ta hanyar wurin kin ji ba abin da ya faru
a nasa bangare masanin tattalin arziki Mallam Kasim Garba Kurfi ya ce
wato kasashe masu tasowa wanda Najeriya tana daya daga cikin ta irin waɗannan abubuwan ba abun mamaki bane suna zuwa yau da kullum amma muna gani lokaci zai kai a gane an ci gaba al'amura irin waɗannan ba za ka zo ka tsaye da komai da komai in har za ka zo kai nuna wani abu ya kamata ka nuna takarrar ka zo amma ba tare da ka tsaye da abubuwa ba amma kamar yadda ku gani yanzu an tsaida abubuwa to wannan gaskiya bai dace ba irin waɗannan abubuwa ba su aka fi so ba a wurare da suka ci gaba sai dai kawai dan lokaci zuwa dan lokaci insha Allah muna ganin nan gaba su kansu kungiyar kwadagon zai gane cewa bai dace ba ka rika zuwa kana tsaida abubuwa kamar international airport a ce an tsaida komai da komai saboda kuna son ku nuna wani bukatar ku wannan ba dace bane yana kawo asara ga tattalin arziki kuma yana ba waɗanda suke na kasashen waje kare-karin cewa anya wannan kasar zamu iya zuwa mu baza kolin mu mu samu abin da muke so
idan aka iya tunawa daga watan mayin da shugaba Tinubu ya karbi rantsuwar kama aiki da cire tallafin man fetur kungiyoyin kwadago sun yi zanga-zangar lumana daban-daban da mika koken yan Najeriya ga gwamnati kuma akwai yuwar a sake shiga wani yajin aikin nan ba da jimawa ba ganin irin yarjejeniyar da aka cimma a watan jiya kuma ba a san matsayin da ake ciki ba a yanzu ko a kasashen da suka ci gaba ma ana samun zanga-zangar nuna rashin amincewa da wani mataki da gwamnati ta dauka ko kuma kinjinin gwamnati da ake zargi da aikata laifuka waɗanda suka saba ka'ida Halima Abdurrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Halima Abdurrauf da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar
To Maryam ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau Alhamis yayi watsi da duk wani kira na tattauna da Russia kan mamayar Ukraine da Russia ta yi. Masu cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin shawara da Russia a wannan lokacin au ba su fahimci al'amarin bane au an rude su ne ko kuma dai Russia suke goyon baya don haka suke son Putin ya dan huta. Kafin ya kai wani mummunan farmaki abinda Kuleba ya rubuta kenan a kafar X Kuleba ya ce bai kamata Ukraine ta fada cikin wannan tarko ba kuma ba za ta fada din ba ranar Laraba Russia ta ce za ta shiga tattaunawa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce bangaren sa ba zai shiga wannan tattaunawar ba har sai Russia ta janye dukkan sojojinta daga wuraren da ta mamaye a Ukraine Wani mutum-mutumin lataro ne wanda ake amfani da shi a kamfani ya matsatsuka wani mutum har lahira a wani kamfanin sarrafa kayan lambu a Koriya ta Kudu a cewar yan sanda a yau dinnan Alhamis, yayin da suke kan kokarin binciken shin ko mutum-mutumin ne ya lalace ko kuma tun daga wurin kera shi ne aka yi kuskure.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Takun sakar da ke faruwa tsakanin Rwanda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na ƙara zafafa, yayin da ƙasashen biyu ke zargin juna da goyen bayan ƙungiyoyin 'yan tawaye a ƙasashen su. Mai magana da yawun gwamnatin Rwanda ta yi bayani game da batun a wata tattaunawa da wakilin muryar Amurka James Botti. Ga Baba Yakubu Makere da fassarar hirar.
Cacar baki tsakanin ƙasashen Rwanda da Demokradiyyar Jamhuriyar Congo na ƙara zafafa a cikin wannan lokacin. Kinshasa tana zargin Kigali da taimakawa ayyukan kungiyar 'yan tawaye M23 a gabashin DR Congo, yayin da ita ma Rwanda take zargin Congo da taimakawa ayyukan kungiyar 'yan tawaye Democratic Forces for Liberation of Rwanda FDLR a takaice. Nunawa juna yatsun na zuwa ne yayin da ake shirin gudanar da zabuka a DR Congo a ranar 20 ga watan Disamba da kuma karuwan fadace-fadace a yankin gabashin kasar. A wannan mako dan takarar shugaban kasa a DR Congo Niol Tishani ya fada wa muryar Amurka a ranar Litinin cewa zai kai wa Rwanda hari idan aka zabe shi. Yanzu kakakin gwamnatin Rwanda Yolanda Makolo ta fada wa James Buti na muryar Amurka cewa
it's unfortunate that politicians in the DRC continue to scapegoat Rwanda as an election strategy.
Abin takaici ne yan siyasar DR Congo suna kokarin huce takaici akan Rwanda a matsayin dabarun siyasa, kuma ya bayyana kararin cewa suna hakan ne saboda gazawar su wurin mulki da kuma samar da ci gaba ga jama'ar su. To ko shin da gaske ne gwamnatin Kigali tana taimakawa kungiyar 'yan tawaye M23? Tambaya kenan da James Buti ya yi wa Makole, inda take cewa
The Democratic Republic of Congo already had a state of emergency decreed in several provinces in the east in early 2020.
Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta sanya dokokin ta bace a larduna da dama a gabashin kasar a farkon shekarar 2021 saboda babbar matsalar tsaro a wurin. Tuma kafin sake bayyanan kungiyar 'yan tawaye M23.
This is way before the reappearance of the Congolese rebel group M23.
To sai dai ana ci gaba da tattaunawa a SADC domin aikewa da tawaga zuwa DR Congo saboda rashin zaman lafiya a wannan yankin. To ko shin Rwanda za ta taimaka wa wannan aiki?
I'm sure that you know that there are already at least two ongoing processes to resolve this conflict in Eastern DRC, which are led by the East African Community and the.
Na tabbatar akwai akalla yunkuri guda biyu da ake yi domin warware tashin hankali a gabashin DR Congo, wanda kungiyar kasashen Afirka ta Gabas da kungiyar tarayyar Afirka da kuma kasashen duniya suke goyon baya. Ta ce yana da muhimmanci a tsare irin waɗannan ayyukan zaman lafiya, amma abu mafi muhimmanci kuma shine iko aiwatar wa a siyasance daga gwamnatin DR Congo akan abin da aka amince. Akwai alamar ko sun saba ko kuma sun gaza aiwatar da abin da aka cimma. An samu tashin jijiyoyin wuya a majalisar dokokin kungiyar kasashen Afirka ta Gabas a jiya Laraba, yayin da sabuwar mamba Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta zargi Rwanda da shirya tashin hankali da kuma taimakawa kungiyar 'yan tawayen kasar. Hakan dai na zuwa ne yayin da arangama tsakanin sojojin DR Congo da mayakan 'yan tawaye M23 ke karuwa a cikin wannan wata.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makiri. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan constipation, wato rashin yin bayan gida a lokacin da ya dace, ko kuma a wasu lokutan ma bayan gidan yayi tauri a riƙa shan wahala wajen fitar sa. Ba mu mai wajen da ke ba ta
Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin kwararru da ke Yola, inda ya fara da yi mana bayani kamar haka.
Matsala ta constipation a Hausance samun tsaiko ko kuma shan wahala yayin da mutum yakan so ya fitar da turoso daga jikinsa. Wani lokacin yakan iya kaiwa wajen sati biyu mutum din yana fama da irin wannan matsala. Sannan kuma fitar da turoso a jikin bil'adama ya danganta da akwai abin da muke kira da bowel movement, wato yanda kayan ciki sukan mammotsa, sannan kuma shi kansa bayan gida yakan fito ya duro daga dubbarar dan adam. Wannan abu ya danganta da dan adam, ya danganta da watannin da dan adam yayi, saboda da akwai abin da muke kira da neonate da kuma shekarun da yaro yayi ko kuma mutum babba ne. Waɗansu zaki ga cewa a kullun sukan yi turoso, wasu kuma zaki iya samu sukan yi wannan turoso ne kamar sau biyu zuwa uku a rana, wasu kuma zaki iya gani cewa sukan yi turoso ne duk safiya ta kowace rana. To idan aka samu dan adam wannan turoso nasa bai kai sau uku a sati ba, to shi ma duk wannan abu ne da za a fara tunanin cewa to tabbas dan adam yana fama da wannan matsala ta fitar da turoso a rashin ka'idance, wanda mutum za a fara zarginsa da wannan matsala ta constipation. Saboda masu sauraron musu gane bayani dalla-dalla, yana da matukar muhimmanci cin wannan turoson ta yaya ma ake fitar da shi a jikin bil'adama. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara jikinmu na yayi aiki yanda ya kamata, ba tare da dan adam ya samu tawaya akan komai ba, da akwai abin da muke kira da normal body physiology. To idan dan adam ya tara wannan turoso a cikin wani waje a kayan ciki wajen karshe kenan da ake kira da rectum, wannan waje zai dan bubbude saboda taruwa na shi wannan turoso. To da akwai abin da jijiyoyi na aika sakonni zuwa kwakwalwa, za su dauki wannan sakon za su bi ta wannan waya da take a bayan jikin bil'adama, ko kuma kice laka kenan, abin da muke kira da spinal cord. Wannan sakonni zai tashi zai tafi har cikin kwakwalwa, sannan kuma a ƙara dawo da wannan sakon. Masu sauraro ya kamata su gane akwai wani waje da ake kira da wato kamar anus, wanda a wannan waje yana da wata kofa ta ciki da kuma wato kofa ta waje. Akwai abin da muke kira da internal anal sphincter da external anal sphincter. To idan aka tura wannan sako zuwa kwakwalwa, anan ne za a gane cewa bari a dan bude wannan kofa ta cikin dubura domin a bar wannan turoso ya fado zuwa ƙasa. Idan dai har mutum ya dace ya fitar da wannan turoso a daidai wannan lokaci, sannan kuma jiki ya tabbatar da cewa ya kamata a fitar da wannan abu, to shine fa za a samu budewar kofa ta waje, wancan muke kira da external anal sphincter. Amma fa duk waɗannan abubuwa sukan faru ne, akwai abin da muke kira da reflex, ba wai mutum ne kawai zai ce bari na fitar na yi kaza ba na bude wannan kofa ta cikin, a'a, wannan is a reflex action, abu ne da yakan faru a ɗabi'ance. To kin ga wannan shine abin da yakan faru yayin da mutum zai fitar da turoso a cikin jikinsa.
To likita, shin suwaye ma suka fi samun wannan matsala ta constipation?
Kowa zai iya fama da wannan matsala, ko kananan yara ko manya, ko dattawa ko mata masu juna biyu za su iya fama da wannan matsala ta constipation. Babu wani bambanci da za a ce waɗansu mutane kwata-kwata ba sa fama da wannan matsala. Idan mutum yana fama da wannan matsala ta constipation, ina mai tabbatar miki cewa da akwai waɗansu abubuwa da za su dinga damunsa. Na farko dai shi ne, cikinsa zai dinga mai ciwo, ya dinga mai kugi. Wani lokaci mutum zai dinga ji bari ya ɗan yi kamar amai. Wani lokaci mutum zai ma iya yin aman. Sannan za a iya samun matsala ta rashin son cin abinci, abin da mukan kira da kamar loss of appetite kenan. Sannan wani lokacin idan tura ta kai bango, zai dinga jin can wajen dubrasa tana mai dan zafi-zafi, sannan yana dan jin abubuwa babu dadi. To duk gabaki daya waɗannan abubuwa za su iya faruwa saboda wannan matsala ta constipation. Idan abin ya kai ya kawo zai iya samun turoso, yakan iya dan fitowa kadan haka daga bayansa, ba tare da yana so ma ya fitar da wannan abu ba, ba tare da ya ma san mami biyuwar lokaci yana fita ba, sai dai kawai ya ga dubrasa tana fitar da dan ruwa, sannan kuma yana bata kayansa da yake sanyawa ko kuma inda yake a zaune. Wannan shine abin da muke kira da kamar soiling kenan. Sannan kuma wani lokacin za su dinga iya samun fitar da iska mai yawa daga wajen dubrasu, abin da kamar ake kira da flatulence kenan.
Me ke haddasa wannan matsala ta samun tsaiko ko kuma wahala wajen fitar bayan gida?
Da akwai abubuwan da suka kawo wannan matsala a irin kananan yara matin daga suna wato kananu, za a gane wannan matsala a fitar da su. Da akwai kuma matsalar da za ki ga cewa kamar da ita ma akan haife su, da akwai matsalar da za ki ga cewa waɗansu suna da raini, sukan yi kasa ko sukan yi yawa a jikin bil'adama. Waɗansu matsalolin kawai waɗansu magunguna ne ma da mutum idan ya sha zai dinga samun wannan matsala. Da akwai abin da muke kira da irin su anal stenosis, wato wannan waje ta can wajen kasar wato wajen dubura shine yakan matsi ya tsuke ya hana wannan turoso ya sako kasa ya fito yanda ya kamata. Da akwai matsaloli da akan iya samu na rashin waɗansu abubuwan aika sakonni ko kuma abubuwan da za su iya barin shi kansa kayan ciki da yake cikin jikin dan adam, abinda muke kira da intestine, ya dinga mammotsawa har a samu abinda ake kira da peristaltic movement, wato yanda kayan cikin dan adam yakan mammotsa ya lallankwasa ya dinga tafiyar da abinda yake cikin sa ya tafi mataki na gaba. So akwai cututtuka kamar haka suma da sukan kawo wannan matsala, kamar irin su Hashfrom disease, irin su spina bipeda da sauransu. Sannan kuma da akwai waɗansu sinadari kamar yadda na faɗa dazu sukan yi ƙasa, wasu kuma su yawa. Da akwai sinadari potassium, calcium, da akwai kuma kamar thyroid. Idan dai aka samu wannan sinadarai, wasu idan suka yi ƙasa su ba da matsala, wasu idan suka yi sama su ba da matsala. Haka zalika suma masu kamar ciyan sugar suma sukan zo da irin wannan matsala wani lokaci. Sannan waɗansu magunguna irin su kamar anticholinergic da dai sauransu sukan iya kawo matsala ta constipation. Wani lokaci kuma akan iya samun kamar tumors, ciyan daji na cikin ciki yakan kawo irin wannan matsala. Sannan wani lokacin kuma yaro ne zai zo da wannan matsala, amma ba wani abu bane ba, kawai idan yayi bayan gida ya zo yin turoso ya ji zafi a dubarsa. Duk lokacin da yayi wannan wato turoso ya taru zai yi sai ya dinga tuno da wannan zafin, sai ya kasa fita ya je yayi, sai ya bar wannan turoso ya dade a cikin jikinsa sai saboda wannan zafin da yake zuwa ya ji. Wani lokaci kuma idan dan adam ya shagaltu da yin waɗansu al'amura na rayuwarsa, za ta iya yiwuwa wannan turoso yana cikin jikinsa amma saboda bai tsaya ma ya ma kai kwakwalwarsa wajen ba, bai ma kai tunaninsa wajen ba, zai iya sawa dan adam ya bar wannan abu ya dade a cikin jikinsa. Sannan kuma wani lokaci rashin cin abinci ne wanda yake dauke da waɗansu abubuwa da sukan taimaka wajen dagargaza kayan abinci a cikin jikin bil'adama. To idan aka samu irin wannan matsala shima zai iya ba wa mutum wannan matsala ta constipation.
Idan mutum yana fama da wannan matsala, wani mataki ya kamata a dauka a gida ma tun kafin a garzaya asibiti?
Matakin da mutane ya kamata su dauka shine, idan dai har mutum yana fama da wannan matsala a gida, shine ya zama wajibi mutum ya fara duba wanne irin abinci yake amfani da shi. Kullun shinkafa, shinkafa yake amfani da ita ko irin makamantanta kullun, ba tare da dan saka dan kayan ganye ba, ba a shan irin su lemo da ayaba da sauransu gabaki daya. To idan mutum ya ga yayi haka kuma ya zo ya samu wannan matsala ta wato constipation, to matakin farko da ya kamata a fara dauka a gida shine, kafin ma a zo asibiti ya kamata mutum ya dan yi modifying din diet din sa. Ba wai tuwo ne ba za a ci ba, ba shinkafa ce ba za a ci ba, ba taliya ce ba za a ci ba, a'a, abinda muke bada shawara shine idan za a ci wannan shinkafa a dinga hadawa da kayan ganye irin su salak, irin su tumatir da irin su cucumber da dai sauransu. Yana da matukar muhimmanci idan za a dinga yin hakan, domin waɗannan kayan ganye sukan taimaka wajen narka kayan abinci a cikin jikinmu. To idan mutum aka samai irin wannan salak a cikin abincinsa, sannan kuma aka dan bashi dan lemo da dan ayaba, amma lemon na fata idan za a shashi a dinga hadawa har da totuwar ana cinyewa, domin shine zai kara taimakawa ciki ya dagargaza ya narka abinci yanda ya kamata, sannan kuma jiki ya zuke amfani da shi, sannan kuma mutum mutum ya yi turoso a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba tare da wata matsala ba. Amma fa wani lokacin ba kowanne ne zai tafi ba da yin wannan abu, sai an garzayo zuwa asibiti, to mu kuma likitoci za mu dora daga inda aka tsaya.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, Dr. Khalid Sano Sukani da muka kasance tare da shi a cikin shirin, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani, mu huta lafiya. Madalla a gaida Hawwa Umar. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Yakubu Makere tashar Keji, Nuhu mai wanki da guga tashar Keji, Isa Gurgu mai magani sabon layin birnin Gwari, sai kuma Muhammad Ahmad Usman Tungan Makere. Suka ce zafi inuwa kuna, mu a karamar hukumar birnin Gwari muna cikin hukuba gaba daya. Dan fashin daji sun yi karka gida a karamar hukumar birnin Gwari, sannan a gabashin birnin Gwari ga yan kungiyar Ansaru suna ta kara karfi, amma babu matakan azo a gani da gwamnatin jihar Kaduna take dauka. Allah ka kawo mana taimakonka alfarmar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Salihu Isa fanna karamar hukumar Dandi Kamba jihar Kebbin Najeriya yace VOA Hausa muna kira ga shugaban kasar mu Najeriya Asiwaji Bola Ahmed Tinubu da ya dubi halin da talakan Najeriya ya shiga na tsadar rayuwa, wadda hatta kaga magidanci bai iya ciyar da iyalansa akan tsadar rayuwa da muke ciki, kuma ba komai dawo hakan ba illa cire tallafin man fetur. Allah dai ya kawo mana mafita akan masifar da muke ciki a kasar mu Najeriya. Amin. Kazalika na gaban ma sakon haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima tan Ado Salati Gumuga Annabi Rajo da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya Wacakal. Suka ce karin albashin naira 25,000 da gwamnatin jihar Oyo ta yi wa ma'aikatan gwamnati, hakan yayi daidai da fasan sauran gwamnonin jihohi za su yi koyi da shi. Sakonmu na karshe da lokaci ya bamu damar karanto muku a yau ya fito daga Comrade Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yace hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kuna ganowa gami da hukunta masu aikata laifin fyaɗe, duba da ganin yadda lamarin ke ci gaba da yawaita.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
A takaicen, sojojin Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas yau Alhamis a birnin Gaza, yayin da Palestinawa farar hula ke ta gudu daga wuraren da sojojin na Isra'ila suka fahara biyo bayan wani mummunan hari da Hamas ta kai a watan jiya. Baya ga fadan da ake yi ta kasa a birni mafi girma na zirin na Gaza, sojojin na Isra'ila sun yi ta kai hare-haren jiragen sama kan wuraren. A halin da ake ciki kuma, kasashe 80 da wasu kungiyoyin kasa da kasa na ganawa yau Alhamis a birnin Paris don tsara yadda za a samar da kayan agaji da yadda za a taimaka ma Palestinawan Gaza da suka ji raunuka, ko kuma ko da yake babu dai kwarin gwiwar cewa za a iya cimma wani abu kwakwara ba tare da dan tsagaita wuta ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yitar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai haɗari ta fuskar soji tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha, biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa an yi ta tura makamai daga Koriya ta Arewar zuwa Rasha don agaza ma yakin da Rashar ke yi a Ukraine. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau Alhamis ya yi watsi da duk wani kira na a tattauna da Rasha kan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine. Masu cewa ya kamata Ukraine ta hau teburin shawara da Rasha a wannan lokacin, au ba su fahimci al'amarin ba ne, au an ruɗe su ne, ko kuma dai Rashar suke goyon baya. Da haka suna son fitin ya dan huta kafin ya kai wani mummunan farmaki, abinda Kuleba ya rubuta kenan a kafar X.
Kuma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau David. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.